Nevertheless, that was the maybe encouraged them to be courageous and to take the fight to the enemy.
Kaka kin hiri kwatar rundunar sojan saman Najeriya kenan. Eya commander Ibiku Leda Ramona ke karin bayani dangane da wani taron sirri da babban hafsan rundunar Eya Marshal Sadiq Abubakar sai da sojojin saman da ke yaki da Boko Haram a shigar arewa maso gabas. Babban hafsan ya karfafa zakarun gwiwa da kansu karaya bisa hadarin jirgin yakin su samfurin MI-45. Duka ba da sun kayar wannan yaki da dangadan har sai an kawo ƙarshen sa. Eya Marshal Sadiq Abubakar ya kuma tunatar da sojojin cewa yanzu fa ana cikin yaki ne wanda kamar kowane irin al'amari shi ma yana da irin nasa hadarin. Amma duk da haka wannan bai kamata ya kawo cikas da yakin da ake yi a halin yanzu ba. Saboda haka wancan hadarin jirgin saman ba zai rage kwarin gwiwar Dakarun ko na minti ɗaya ba. Yanzu haka ma maganar da nake maka jiragen yakin mu samfurin MI-45 da Alphajet da kuma sauran jiragen yaki suna can suna ta fafatawa a arewa maso gabas na filin daga.
So the equipment in the north is continuing unabated, providing support for the surface forces conducting interdiction missions against targets within the center of operation.
Masana tsaro na nuna gamsuwa da yadda mayakan sama ke ragargaza ƴan Boko Haram a halin yanzu. Sai dai suna ganin akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙarawa rundunar sojan saman ƙarin jiragen yaki. Kamar yadda Wing Commander MI Salman ke cewa.
Shi kuma gwamnatin tarayya ta kawo da zan bada shi ne cewa a ƙara yawan waɗannan jiragen. Don muka sami yawan yadda suke da yawa aka ƙaro su. To ina tabbatar ma da lallai cewa insha Allah su ne za su zama kamar yadda na gaya ma da farko game changers. Kuma nan gaba insha Allah za a yi gyaran da aka siyo da yawan su da a ce babu su.
Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Na gwamna za a rawa ga yaƙi. Soja birgiman hanka ga kowa ga bakin ku zai ga karin ku. Don hankalin maza ta tashi, zuciyar maza ta ɓaci, ga zuciyar maza sai ga